الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته injiniya yau hudu ne ko biyar biyar ko yau muna wato yammaci na biyar ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 1 ga watan October watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fil Fiqh al Malikiyya littafi ne wato na babban malami Professor Muhammad Mansur Sokoto Hafizahullah inda yake yin sharhi ga babban littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na 202 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata kusan dai bai buƙatar ayi wani talkhisi domin darasi ne wanda muka yi bayanin aikin haji tun daga harama har zuwa gamashi a takaice a cikin zama guda wanda insha Allah muke sa ran zai iya zama jagora ga wanda zai je aikin haji insha Allah ta'ala da haka yau zamu shiga sabon babi qalal muallif rahimahullahu ta'ala albabu sabi' fil udhiyati wal aqiqati wadhbahi dadi dabi waya ka nace ko Albabu sabi'u babi na bakwai fil udhiyati wato babin zai yi magana ne akan layya wal aqiqati da kuma aqiqa ma'ana yankan suna idan an yi wa mutum haihuwa abinda ake yankawa ranar bakwai ga haihuwar jariri shine aqiqa wadhbahi da kuma yanka yaya ladubban yanka suke ya me ya kamata me yanka kiyaye wajen yanka dabba to insha Allah shine zamu ji a cikin wannan babi din qala al musannif amma al udhiyatu fa hiya ma yutaqarrabu bi zakatihi min al an'ami yawm al adha wa taliyaihi Abul Hasan Ash-Shadhili yake cewa amma game da abin da ya shafi layya idan baka san mecece layya ba fahiya ita ce ma abinda yutaqarrabu ake neman kusancin Allah bi zakatihi da yankata minal an'am daga cikin dabbobin ni'ima wato raquma shanu tumaki da awaki yawmal adha a ranar babbar sallah wa taliyaihi da kwana biyu da suke biye da ranar babbar sallah
to wannan dabba da ake yankawa dan neman kusancin Allah a wannan ranaku guda uku ita ake kira udhiya ko layya. Ta'arifuha, ma'anar al-udhiya, al-udhiyatu bi dhammi al-hamza, al-udhiyatu zaka karanta ne da yuwa al-hamza din dhamma, wa yajuzu kasruha, ko da yake wa yajuzu kasruha, yi mata kasara ma ya halatta a larabci. Al-idhiyatu zai iya zama udhiya ko idhiya, wa yajuzu hazful hamza, yana ma halatta a larabci ka shafe al-hamza din sai ka ce adhiya. Kaga can udhiya bi dhammil hamza, idhiya bi kasriha, dhahiyatun ita kuma kaga kama cire al-hamza din, wa fatihi dad da kuma yuwa in ka cire al-hamza sai ya zama to ita kuma shi dadun din kai masa fataha shine dhahiya. Hiya ma yuzakka, ita ce dabbar abinda ake yankawa. Taqarruban ila Allah ta'ala, dan neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala. Fi ayyamin nahari, a ranakun soke dabbobi, a ranakun wato sallah. Bi shara'ita makhsusatin, da wasu sharuɗa na musamman. Wa ka anna hashtuqat, kamar dai ita al-udhiya dinnan an tsago ta ne kalmar min ismil waqati, daga sunan lokacin. Alladhi shuri'a zabuhu hafihi, wanda aka shar'anta yanka ita dabbar a cikinsa. Kaga ai duhan ne da hantsi ne ko, to kamar dai tsago sunan al-udhiya din daga lokacin da ake yinta, wato kamar daga nan aka samu sunan udhiya din. Wa biha sammal yawma, kuma dai da wannan ake kiran wannan ranar yawmul adha. Na fata an gane, koma cikin subulus salam shari'a wato mujalladi na 4 shafi na 160, da kuma ibnul abidin mujalladi na 5 shafi na 111. Wadhabuhu innama yakunu fi ayyamit tashriqi, shi yankan layya yakan kasance ne kawai fi ayyamit tashriqi, a ranakun yanyane. Wa hiya thalathatu ayyam, sune kwanaki guda uku alal rajihi, bisa zance mafi rinjaye. Wa qaulul musannif, fadin mawallafin littafin iziya da yace wa taliyaihi, ranar sallah, wa taliyaihi da kwana biyu da suke biye da ranar sallah. Ya dullu, wannan magana tasa tana nuni ala anna adada ayyamit tashriq indahu, akan cewa kwanakin layya a wajen shi Abul Hasan Ash-Shadhili yawmani faqat, kwana biyu ne kawai. An gane ko, shi yana ganin ayyamut tashriq kwanakin yanyane kwana biyu ne kawai, ranar sallah sai 11 12, kaga su ne ayyamut tashriq. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah yace ikhtulifa, malamai sun yi sabani fi kauni ha yawmaini aw thalatha, akan cewa waɗannan kwanakin ayyamut tashriq din shin kwana biyu ne ko uku. Wa summiyat ayyamut tashriq, an ambace su da wannan suna na ayyamut tashriq, li'anna luhumal adahi, abinda yasa, saboda naman layya tushraqu fiha, ana wato shanya shi a rana a cikin wannan ranakun. Ai tunsharu inda shamsi, ana yaryada shi a yanyana shi, shi yasa suke cewa ranakun yanyane. An gane ku, kamar yanda ake wakili shi haka suke yanyana shi, yaryada shi haka a cikin rana dan ya sha jikinsa ya bushe. Waqila, to daga nan ne ake cewa a ranakun, irin aikin da ake a ranakun sai aka sawa ranakun wannan ainihin wato aikin ayyamut tashriq. Waqil, wasu kuma suka ce at-tashriqu, abinda ake yasa ake ce musu ayyamut tashriq, shi at-tashriq din at-takbiru dubura kulli salatin wato kabar barin da ake yi bayan kowace sallah shi ake kira da at-tashriq to shi yasa waɗannan ranakun da ake waɗannan kabar barin ake kiran su da ayyamu at-tashriq ka koma cikin fatawul bari mujalladin sa na 4 shafi na 285 wal qawlu bi annaha thalathata ayyam amma cewa ayyamut tashriq din nan kwana uku ne ba biyu ba huwa qawlu ibn umar wannan qauli ne na abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana ganin bayan ranar sallah to ayyamut tashriq akwai 11 12 13 kwana uku ne da aka ga ka dauka ayyamut tashriq kwana uku kaga kenan zaka har kwana na hudu za a iya yin laye kenan za a yi ranar sallah daya washe garin sallah 11 ga wata kenan biyu washe garin sallah kaga kwana 12 kenan ga wata ko da kuma 13 ga wata abdullahi dan umar shima yace ayyamut tashriq kwana uku ne wa alaihi aktharu ahli alilm kuma mafi yawan malamai ma abota ilimi akan wannan ra'ayin suke cewa ayyamut tashriq ba kwana biyu bane kamar yanda abul hasan ash-shadhili ya ga mana kwana uku ne wa afdaluha awwaluha amma a cikin kwanakin yin layya na farkon shi yafi falala kar mutun ya ta janjani akwai wanda za ka ga ya sai dabbar tasa awa ba zai yanka bara na sallah iyalansa suna ta kai kawo amma shi mai gida ne ai shi ya siyo haka kawai su ma har suna ta jin suya duk ana ta aiki fa ya zo kawai ya sa shimfiɗa a kofar gida ya zauna a ce alhaji ya ce sai gobe mu sai gobe an gane ko an ɗauka kamar wata bajinta ce ko wani abin nan ai wannan ranakun da aka bayar in mutum na samun dama ne in ranar farko mutum bai samu dama ba to rana ta biyu idan rana ta biyu ita ma ta zo Allah bai sa an samu abin layyar ba to rana ta uku idan rana uku ta ukun ita ma ta zo to rana ta hudu shine hikimar waɗannan kwanakin ba wai ana nufin kawai kana da abin layyar kana da iko suna nan ana ta zuba musu abinci suna ci kawai sai ran da ka ga dama sannan ka ce a fito da su a yanka ba a'a shi yasa malaiki ke cewa a cikin ayyamut tashriq din na farkon nan shine mafi falala ina fata an gane ka koma cikin irshadus sari li sharhil bukhari na kasdalani mujalladi na 4 shafi na 566 shafi na 565 yake cewa mashru'iyyatuha wa hukumuha sai kuma mashru'iyyatuha wato shar'anta ita layyar din wa hikimatuha ko wa hukumuha da kuma hukuncin ita layyar layyar shar'antacciya ce to hukuncin ta wajiba ce ko kuma sunna ce qala al-musannif abul hasan ash-shadhili yace wa hiya sunnatun ita layyar nan sunna ce alal mustati'i ga wanda yake da iko al-hurril muslim da kuma musulmi kabiran kana aw saghiran karami ko babba zakaran aw untha namiji ko mace muqiman aw musafira mazaunin gida ko matafiyi ghayra hajjin banda mahajjaci wanda yake aikin haji biminan shi zai yi hadayarsa ne a Mina an nafsihi in mutun zai yi layya to zai yi layyan ne an nafsihi a madadin kansa wa amman talzamuhu nafqatuhu da wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kansa kal auladi kamar ainihin wato yara wal aba'il fuqara da kuma iyaye talakawa an gane ko kaga kenan wannan kauli ɗaya ne daga cikin aqwal na malamai cewa sunna ce ga wanda yake da iko kuma da ba bawa ba musulmi ba kafiri ba kabiran kana aw sagiran kaga shi karamin yaro ma in yana da kuɗi zai iya yin layya ballantana mutun da girman sa da komai kawai dan ba shi da aure ya ke yin layya kaji har da karamin yaro ma yana yin layya to karamin yaro shi ai kaga ba maganar iyali dama ko da haka kowa zai iya yin layya kenan an gane ko ba sharadi bane sai kana da ainihin wato iyali sai ka ɗebi iya wanda kake so sai ka bayar ka ne ko ka biya kuɗi a gyara maka ko kuma in akwai wanda za ta taimaka maka ta soya maka sai ta soya ma ragowar dama ba ta sashi za ka yi ka cinye ba ibada ce sai ka sadaukar mutum ya sha babbar riga ya je idi ita kanta babbar rigar tasa ta kai wajen ina jin kuɗin rago sannan ga takalmin kafarsa shi ma zai kai kudin rago, ga waya a tattare da shi, shi ita ma kudin raguna ma wata wayar. Amma mutum ya keme ma in lokacin layaye kawai shi ma kawai sai ya shiga waya an ummatu Muhammadin saboda tsabar runto. An gane ko? Ya ce an yanka musu. Ba a san mutum ya zama marowaci. Mun karanta da ku satin da ya wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je hada yara raƙumi 100 ya yanka. Raƙumi 100 ya yanka. An fahimta ko? Ga bayin Allah nan mabukata. Ibada ce dama. Kaje an ce wata dabba ce da ake yanka ta dan neman kusanci zuwa ga Allah. To neman kusanci sai mai aure? Kaga neman kusanci ba sai mai aure ba. Ina fata an gane, kowa yana son ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mashru'iyyatuha, amma game da shar'antuwarta, faqad shara'aha Allah azza wa jalla fi kitabi. Lalle Allah mai girma da daukaka ya shar'anta ita layyan nan a cikin littafinsa bi qaulihi da fadinsa, fa salli li rabbika wanhar, wato kayi sallah li rabbika saboda ubangijinka, wanhar kuma kai yanka ko kai layya. Qala ba'du ahli al-ilm, wasu cikin malamai suka ce al-muradu bil aya, abinda ake nufi da wannan aya salatul eid, fa salli li rabbika kayi sallar idi dan neman yarda da neman kusancin ubangijinka, wa taqdimul udhiyati da kuma gabatar da dabban layya shine wanhar. Wasu sun ce ma'anar ayar kenan, ka gabatar da sallar idi, ka kuma gabatar da dabbar ka talayya ka yanka ta dan neman kusanci zuwa ga Allah. Wa fil hadithi an Anas radiyallahu an, ya zo a cikin hadithi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi وسمى وكبر ووضع رجله على صفاهها. Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya bi kabshaini da raguna guda biyu, amlahaini masu kalar fari da baki, farin yafi yawa amma akwai sirkin baki, aqranaini masu kahwanni, dhabahahuma biyadihi kuma ya yanka su ne da hannunsa, wa samma da ya zo yankan ya ambaci sunan Allah, wa kabbara ya kuma yi kabbara, wa wada'a rijlahu ya kuma wato sanya kafarsa ala safahiha a gefen wuyan dabbar ya taka dan kada ainihin wato ta yi motsi ya zamto an samu nutsuwar da za a yanka. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 2558, Imam Muslim hadithi na 1966. To kaga wannan hadithin ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya. Da haka daga cikin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai ma kai layya, ko kana da aure ko baka da aure. Annabi kaji yayi layya raguna biyu ma. Wani za ka ganshi dan kasuwa jarin sa yafi miliyan 10, amma bai aure ba, da haka ya kiye layya. Kaga wannan kamata yayi ba rago ɗaya ba ma raguna zai yanka. An fahimta ko? Ya tsaya daidai kofar shagonsa kawai a fito da su a jera su kawai a yayyanka su ko? Yawwa, in an yayyanka kaga in cikin gida za a yi da su sai a yi cikin gida da su, ko kuma dama ga ledoji dan ya siyo bayan Allah za a rarrabawa dan wanda yake so ya sa an ware masa rago da yayi ta rabawa. An fahimta ko? Annabi ya yanka raguna guda biyu, sannan sai da ya zaɓi masu kima, masu daraja, masu tsada. Shi yasa yayi amfani da amlahaini aqranaini, wannan yana nuna maka masu cika ido, masu kwarjini ne. Sannan Annabi ya yanka da hannunsa, an so mutum ya yanka dabbar layyarsa da hannunsa, sannan ya ambaci sunan Allah. Ka dauka sai kai nemo, an tsaya jiran wani malami na musamman. Karatun yanka ba wani wahala ne da shi ba. Bismillahi wallahu akbar ne aiko. Shi yasa yace wa samma wa kabbara, sannan ya take kuma gefen wuyan dabbar dan a samu ainihin wato natsuwar dabbar wajen yanka ta. wa ajma'a al-muslimuna ala mashru'iyyatiha, malaman musulunci sun hada kan shar'antuwar ita layya, kama zakarahu ghayru wahidin min ahli al-ilm, kaman yanda malamai da dama sun fada haka. A koma cikin al-muguni mujalladina 9 shafi na 345, da kuma al-muhalla bil athar mujalladi na 7 shafi na 355 wa amma hukumuha da haka mun ji kenan ga aya ta yi magana akan layya ga hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya aikace da haka ba mu da haufi cewa layya mashru'a ce to sai kuma hukuncin ta wa amma hukumuha a doctor yake cewa ko professor yake cewa wa amma hukumuha amma game da hukuncin ita layya fali ahli al-ilmi qawlani fi zalika malamai ma abota ilimi suna da maganganu guda biyu akan haka shin wajiba ce ko ba wajiba ba al-qawlul awwal qawli na farko cikin aqwal na malamai annaha sunnatun ghairu wajiba sun ce sunna ce ba wajiba ba wa huwa madhhabu al-imam malik wa shafi'i wa muhammad bin al-hasan al-shaybani wa abi yusuf min al-hanafiyya wannan shine mazhabin imam malik imam shafi'i muhammad ibn al-hasan al-shaybani abi yusuf daga cikin hanafiyya mazhabin hanafiyya sun tafi wa huwa marwiyun kuma shine abinda aka ruwaito an adadi min as-sahabati daga wato sahabbai da dama minhum daga cikin su ibnu abbasin wa abu mas'udin al-ansari wannan duk suna daga cikin wanda suka ce layya sunna ce ba wajiba bace wa hujjatuhum hujjatu akan cewa ba wajiba bace sunna ce mayali shine hujjojin ga suka mai yanda za su zo awwalan na farko suka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad dhaha ai annabi yayi layya an jami'i ummatihi a madadin dukkan al'ummarsa inda wajiba ce akan kowa annabi ba zai yi a madadin al'ummarsa ba wa min zalika daga cikin hakan ma rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi an jabir akwai hadithin da imam ahmad imam abu daud imam tirmidhi suka ruwaito hadithi ne na sahabin annabi jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda qala yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eid al-adha jabir yace nayi sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma sarafa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar idi ya juyo ata bi kabashin ko utiya bi kabashin sai aka zo masa da rago fazabaha hu ya yanka shi na farko kenan ragon farko da aka kawo masa sai yanka fa qala sai ce bismillah da yazo yanka sai ce da sunan Allah wallahu akbar Allah shine mai girma allahumma hadha anni ya Allah wannan na yanka wannan rago a madadina wa amman lam yudhi min ummati da duk wanda bai yi layya ba cikin al'ummata wannan hadithin sahahu bi shawahidi al-albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin da shawahid dinsa a cikin takhrijin da wato takhrijin sharhu al-tahawiyya mujalladi na 1 shafi na 514 wa wajhu ad-dilala wato inda hujja take a cikin wannan hadithin annahu rafa'a an ummati hadha at-taklifa wai ya dauke wa al-ummarsa wannan nauyin na layya bi udhiyatihi lahum ta hanyar yi musu layya da yayi fa baqiya sa'irul awamir bil udhiyati sai ya zamto kenan sauran duk hadisai da nassosi da za su ba da zaka ji su na umarni a yi layya to za su zama sun rage ne alama dunal wujubi akan abinda ba wajibi ba wa huwa sunniya shine sunna ma'ana koda zaka ci karo da wasu hadisan shine ma'ana fa baqiya sa'irul awamir sauran umarni da zaka ji game da maganar layya to zai zamto sun yi saura ne za su ci gaba da tafiya ne akan sunna ba wajibi ba wa hadha al-ihtijaju i'turida alayhi bi annahu sallallahu alayhi wasallam innama dhaha amman lam yastati' wa hadha al-ihtijaj wannan hujjar ta su wannan kauli wato mazhabin farko da suka ce wannan hadisin sun yi hujja da shi a matsayin wato layya sunna ce ba wajiba ba to sai su kuma ɗaya bangaren suka ce wa hadha al-ihtijaj wannan hujja ta ku i'turida alayhi an yi mata wato i'tiradi an samu wanda wato wata hujja da ta ci karo da ita bi annahu ko kuma i'turida alayhi wannan hujjar ta su an bujuro mata bi annahu sallallahu alaihi wasallam da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma dhaha ay yayi layya ne kawai amma lam yastati ga wanda ba shi da iko amma mutum ga kudi a aljihunsa ga yana da iko yana da sarari da sukunin da zai yi amma ya ki ya ce annabi yayi masa suka ce ai wannan hujjar ma da aka kawo to a hadisin yana magana ne ga wanda ba shi da ikon yin layya wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah kuma baya kallafa wa rai sai gurgudan abinda za ta iya. Wa amma man istata'a, amma fa duk wanda yake da iko, thumma lam yattabi' amra ar-rasul, sannan yake bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shuhan sabida bakar rowa, wa hirsan alal mali, da masifar son kudi, fala tashmaluhu udhiyatuhu sallallahu alaihi wasallam, layyar manzon Allah ba zai shiga ciki ba. An fahimta ko? Kunshin layyar annabi baya ciki, yana da kudi sabida bakar rowa da masifar son kudi, kawai mutum ya ki layya. Ai magana ya ce annabi ya yi layya, ya ce duk wanda bai ba daga cikin al'umma, ana magana wanda bai ba ba shi da iko, shine ya shiga cikin wannan. A koma cikin durusu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, durusun sautiya wanda ya dauka da murya, kama bi tafrigiha mawqi'u shabakatil islamiyya, wato ga website din nan wanda suka dauki wannan sautin, a darasi na al-arba'un, darasi na 40, www.islamweb.net, wato wannan kamar shine website din da wannan magana ta Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa wannan magana tasu, wannan hadithin da suka yi hujja da shi gaskiya ba hujja bace ga wanda yake da iko. Lalle sun kafa hujja, zai iya zama hujja ga wanda ba shi da iko, ba shi da hali. Wanda ba shi da hali to wancan hadithin ya shafe shi, amma wanda yake da iko saboda rowa da kuma son kudi yasa bai yi ba, to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta layyar annabi bata kunshe shi ba. Faniyan muna karanta dalilan wayanda suka ce sunna ce. Yanzu mun ji kaulin su na farko ko? Kaulin su na biyu cewa sunna ce. Annahu sallallahu alaihi wasallama allaqal udhiyata, suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta ita layyar, ala iradatul muslim, akan niyyar musulmi. Wa zalika fi hadith ummi salama, wannan ku a cikin yazo cikin hadithin ummi salama radiyallahu anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala, suka ce annabi ya ce idza dakhalatil ashur, idan goma ta shigo ta zulhijja, wa arada ahadukum an yudhiya, daya daga cikin ku kuma yayin niyyar zai yi layya, fala yamassa min sha'rihi, to kada ya taba gashin sa, wa basharatihi, ko fatarsa shay'an wani abu, mana kada ya aski, kada ya yanke farce, kada ya kaman din yanda ake fada. Wanda goman farkon zulhijja ta kama kuma yana da niyyar zai yi layya, kaga wa arada yake nufin, yake so zai yi layya, to kada ya taba su masa, kada ya taba farcansa. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi, hadithi na 1977. Wa mawdhi'u shahidu minhu, wai gurin da suka kafa hujja da shi a cikin wannan hadithin, qaulahu, fadin annabi, fa arada an yudhiya, sai yayi nufin zai yi layya. Fa inna tafwid al-amri ila al-iradati mush'irun bi adami al-wujub, wai domin tafwid al-amri, fawwala al-amrin da aka yi ila al-iradati, zuwa ga nufi mush'irun, wannan yana nuna alama bi adami al-wujub, na rashin wajibci. Wai tunda annabi ya ce wa arada yake so, yake nufin, to kalmar yake nufin fawwala layyarsa da aka yi zuwa ga nufi, yana nuna cewa ba wajibi bace layyar nan, domin kaga da wanda kenan goman ta shigo ba shi da nufin yayi layya, kaga zai iya yin askin sa kenan, zai iya yanke farcen sa, shine mafhumul mukhalafa. An gane ko? Mafhumul mukhalafa shine kenan wanda ba shi da nufin yayi layya, to ba laifi yayi askin sa ya yanke farcen sa. Da haka annabi yayi amfani da kalmar irada, wanda yake nufin zai layya, kalmar nufin ta nuna cewa ashe layyan nan ba wajibi bace. Wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilm, wasu cikin malamai sun tafi, ila anna hadha aqrabu ila ash-shubhati minhu ila al-hujja, suka ce wannan magana tafi kusanci da shubha sama da kusanci da hujja. An fahimta? Wani cikin malamai ya ce wannan magana da suka kawo wannan hujja ta su ta biyu, ai tafi kama da shubha ba hujja ba. An gane ko? Abu ne wanda ya yi kama da hujja ba hujja ba ne, da haka wannan ba tafi kama da shubha, ba wai tafi kama da, ba tafi kusanci zuwa ga hujja ba. Qala al-allamatu al-albani rahimahullah, al-allama albani rahimahullah yake cewa hina masu ila an zalika, lokacin da aka tambaye shi game da ina hukuncin yin layya, ko kuma game da wannan hadithin wa arada ahadukum an yudhiya, lokacin da aka tambaye shi an zalika game da haka, nisbatul amri, ma'ana jingina al-amarin, ko danganta umarnin, ila iradatul insani, zuwa ga nufin mutum, ta'ani tana nufin annal insana mukallafun bil ibada ai tana nufin ma mutun an kallafa masa yin ibada wa bi da'ati an kallafa masa yin da'a ga Allah fa huwa alaihi an yuridaha da haka wajibi ne ma akan sai ya nufe ta yi tunda da'a ce an umarce shi yayi an kallafa masa ibada an kallafa kuma layyannan ibada ce da haka shi Albani yana ganin ita kanta kalmar fa'ara da an yudhiya to ai hujja ce ma akan wajibi ba wai sunna ba domin duk wanda aka kallafa masa wata ibada aka kallafa masa wani aikin da'a to ai wajibi ne ya tashi yayi nufi yayi niyya ko kun fahimta wa an ya amalaha kuma wajibi ne ya aikata wannan abin da aka umarce shi wa yanhadha biha ya zabura wajen yin wannan abin fa idza lam yuridha idan ko be niyyar hakan ba falaysa Allahu azza wa jalla bil ladhi yufridu alayhi yufridu dhalika alayhi fardan kenan ba Allah bane ya farlanta masa wannan farillar idan Allah ya ce kai abu ya farlanta ma dole in ka tashi ai sai kai niyyar yin abin an gane ko wa yaqsirahu ala dhalika qasaran ashe ba Allah bane ya matsa shi akan yin hakan wato tilas la wannan abun ba haka yake ba wa misalu dhalika sai Albani ya ce misali akan haka min alqur'anil karim qauluhu azza wa jal liman sha'a minkum an yastaqima yanzu wannan sai mutun ya ga dama wanda ya ga dama a cikin ku ya zama mutumin kirki wannan umarni ne in ka ga dama ka zama mutumin kirki in ka ga dama ka watse amma gashi Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqima wanda ya ga dama a cikin ku ya shiryo duk wanda ya ga dama daga cikin ku ya bi tafarki yanzu wannan umarnin ana kira ga kowa ya bi tafarki ko kuma sai wanda ya ga dama da aka ce man ara wato idza dakhalatil ashur wa arada ahadukum an yudhiya ai ba wai ana nufin kawai wato wannan irada tana nufin ba wajibi ba ko kun fahimta falistiqama kaga kalmar istiqama da aka ce an yastaqim ya daidaita ya bi tafarki ya shiryu rabadatit takalifu shari'iyya kulla wannan ai ya kunshi wato takalifu na shari'a gaba daya waman kaga liman sha'a minkum an yastaqima sallah tana ciki ko bata ciki to sai mutun ya ga dama na'am azumi yana ciki ko baya ciki sai mutun ya ga dama zai to kaga sai malam Albani yake cewa al-istiqamatu nan da aka ce liman sha'a minkum an yastaqima wanda ya ga dama a cikin ku ya bi tafarki kalmar tafarki din nan fa ko daidaituwa din nan fa rabadatit takalifu ta daure dukkan wasu nauyaye ash-shar'iyya na shari'a kullaha gaba daya duk suna cikin wannan wa min al-hadith qawlu alayhi salatu wassalam wa min al-hadith daga kuma cikin hadisi akwai fadin annabi alayhi salatu wassalam man arada al-hajj falyu'ajjil duk wanda yake nufin aikin hajji to yayi gaggawa kaga man arada shi ma ya zama aikin hajji ya zama sunna kenan kun fahimci fikihun Albani in dai kalmar irada ita ce wajen da ake iskali ake ganin ba wajibi bane layya to ga wannan yanzu da Allah ya ce liman sha'a shi ma ai mashi'a ita ma irada ce to wanda ya ga dama yi musulunci in ya ga dama kai yayi sannan ga hadisi annabi ya ce man arada al-hajj falyu'ajjil duk wanda yake so yana da niyyar zai aikin hajji ya gaggauta to kenan man arada shi aikin hajji ya nuna ba wajibi bane tunda an yi amfani da kalmar irada hasanahu al-albani fi sahih abi daud hadisi na 1524 wa hadha la ya'ni adam wujubi al-hajj wannan baya nuna rashin wajibcin aikin hajji lakin kullu wajibin la budda lahu min irada lakin sai dai yanda abun yake kullu wajibin ko kullu wajibin la budda lahu min irada duk wani wajibi kullu wajibin la budda lahu min iradatin duk wani wajibi ai ba makawa ma sai an yi niyya za a yi shi tasduru min hadha al-insan wadda wannan niyyar da nufin za ta taho daga shi wannan mutumin da zai aikata li yusbiha mukallafan dan ya zamanto ma mukallafi din kallafa masa akai wa illa idza kana la iradata lahu domin in ba haka ba in ya zama mutum ba shi da niyya ba shi da irada fala takalifa alai kenan babu takalifanci a kansa yanzu wanda ba shi da irada ai kaga ba takalifanci a kansa ina fata an gane yanzu mutumin da ba shi da iradar yin sallah a tsaye akwai takalifanci a kansa na yin sallah a tsaye babu da aka iradar ai duk akan ta komai yake walidhalika dan haka aka ce rufi alqalamu an thalathatin an dauke alqalami daga kan mutum uku saboda ba su da irada anin na'imi an dauke alqalamin rubutu daga kan mai bacci hatta ya saki za su ya farka domin lokacin da yake baccin nan ba shi da irada an gane ko wa anil majnuni hatta ya yufika haka an dauke alqalamin rubutu daga kan mahaukaci har sai ya warke dan ba shi da irada wa anis sabiyi hatta ya buluga an dauke alqalami daga kan karamin yaro har sai ya balaga wannan kaga shi ma ba shi da irada salisan dalilin suna uku wai da ana kakkawo mana dalilan waɗanda suka ce layya sunna ce dalilin suna uku annahu sabata an adadin min sahabati suka ce ya tabbata daga adadi mai yawa cikin sahabbai alqaulu bi adami wujubi ha waɗanda suka tafi akan rashin wajabcinta an samu sahabbai da yawa ma su ma da suka goyi bayan ko suke tare da wannan mazhabin wato akan cewa layya ba wajibi bace walam yasiha an ahadin minhum wujubaha sannan wajabcinta bai inganta ba daga ɗaya daga wajensu ba samu wajabci ba samu fahimta ko kuma kauli na wajabci na layya daga ɗaya cikin waɗannan sahabban ba su sun tafi akan cewa layya sunna ce da kaga suna da dalilan su guda uku ko yawa dalilin su na farko shine annabi yayi layya a madadin dukkan al'ummarsa ko duke wannan dalilin su na biyu ya alakanta ita layyan nan da niyya abu na uku kuma shine suna da magabata akan haka an samu sahabbai da yawa waɗanda su ma suka tafi akan sunna ce ba wajiba ba to za mu ji kaulin malamai na biyu alqaulu tsani kauli na biyu annaha wajibatun wannan kaulin su ne wanda suka ce wajiba ce alal musiri ga mai wadata duk wanda yake da wadatar yin layya to wajiba ce layya a kansa wa hadha qawlu rabi'a wannan kauli ne na rabi'atul ra'i wa wal auza'i da imam al auza'i wa abi hanifa wal layth wa ba'd al malikiyya wa huwa ikhtiyar shaykh al islam ibn taymiyyah rahmatullahi ala al jami' wato waɗannan su kuma sune wanda suka ce layya wajiba ce akwai rabi'a akwai auza'i akwai abi hanifa akwai layth bin sa'ad akwai wasu cikin malikiyya sannan wannan shine ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wastadallu bi'adillatin aqwaha ma yali su ma sun kafa hujja da dalilan su da yawa amma mafi karfi cikin dalilan nasu shine ga su zaka ji awwalan na farko al'amru biha fil qur'anil karim sun ce ai an yi umarni da ayi layya a cikin alqur'ani mai girma kama sarraha bidhalika immatu tafsir kaman yanda jagorori limaman tafsiri suka bayyana haka fi tafsiri qaulillahi ta'ala a cikin tafsirin fadin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar mafi yawan malaman tafsiri akan haka suka tafi faqalu suka ce almuradu abun nufi da fasalli li rabbika salatul eid ana nufin sallar idi wanhar kuma ana nufin wanhar al-udhiya da soke dabban layya ko yankan dabban layya kuma kaga umarni ne fasalli li rabbika kalmar salli umarni ne wanhar shi ma umarni ne wa ujiba bi anna بأن لأهل العلم بالتفسير فيها عدة أقوال كو عدة أقوال ثم سيأك باس أمسا لذلك كاوانا آية سيأك باس أمسا بشيوة أي ما لم يما أبوتا إلمي مسنا تفسيري سنا زنتتكا داما أكام فسر وانا آية ومنها دقاتكين واتو فسرون دا ما لم يسكا وانا آية أن المراد بالنهري abin nufi da annahar da aka ce wanhar suka ce wad'ul yadaini halas salati ala sadri wato yin qabulu shi yake nufi akwai malaman tafsirin da suka ce fasalli li rabbika kai salla ga ubangijinka wanhar ka kuma dora hannun dama akan na hagu a kirjinka a salla Allah ka yi rayuwa da ba ta an gane kaga wannan shi yasa suka ce shi yasa su ma da suka aka kafa musu hujja da wannan aya sai suka ce to ai malaman tafsiri ba fassara ɗaya suka yi wannan ayar ba akwai maganganu da yawa da suka yi mata daga ciki ma ai sun ce da dora hannu hannaye guda biyu lokacin da mutum yake sallah kirji wa min azhariha na daga cikin fassarar da tafi bayyana game da wannan aya annal murada abinda ake nufi takhsisur rabbi bis salati lahu wato kebantar ubangiji da yi masa sallah wan nahari lahu da kuma yin yanka ko soke dabba lahu saboda Allah lalil asnami ba saboda gumaka ba fal amru mutawajjihun ila zalika لانه القيد الذي يتوجه اليه الكلام na batan gane suka ce wa min azharha wai yana daga cikin fassara da tafi fitowa fili game da wannan fassara wannan aya annal murada abinda ake nufi takhsisur rabbi kebantar ubangiji bis salati lahu da masa sallah kai sallah dan ubangiji saboda ubangiji kadai wan nahar lahu lalil asnam da kuma kebantar ubangiji da yanka lokacin da zaka yanka ka ambaci sunan Allah kadai lalil asnami ba saboda gumaka ba fal amru dan haka wannan umarnin mutawajjihun umarnin da yazo fa salli li rabbika da kuma umarnin wan har mutawajjihun ila zalika za a fuskantar da shine zuwa ga wannan fassara li'annahu alqaidu alladhi yatawajjahu ilayhi alkalam domin shine kaidin da za a iya fuskantar da wannan magana zuwa gare ta ina fata an gane ko ba cikin nailul awdar mujalladi na 8 shafi na 306 saniyan hujjarsa ta biyu iltizamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laha suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci layya bi haythu lam yatrukha ta yanda annabi bai taba barin ta ba fi safarin a halin tafiya wala hadarin ko a halin zaman gida alama jaa fi hadithin bisa ga abin da yazo cikin wani hadisi an thauban daga thauban kale yace zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka layyarsa thumma qala sai yace kuma amina ne a halin tafiya sai yace ya thauban ya kai thauban aslih lahama hadhihi kaje ka dafa mana naman wannan layyar shine aslih ai idbikh an gane ku kaje ka dafa mana naman wannan dabbar wato ka gyara ka dafa wannan naman falam azal udimahu thauban yace ban gushe ba ina ta ciyar da annabi min ha daga wannan nama hatta qadimal madinata har ya dawo madina yana gida ya yankan yana gida baya gida kaga halin tafiya ne wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1975 thalithan suka ce na uku hadithu abi huraira hujjar sa ta uku suka ce hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man kana lahu malun annabi yace duk wanda yake da kudi da zai yi layya falam yudhi amma yake layya fala yaqrabanna musallana kada ya kuskura yazo mana masallaci duk wanda yake da dukiya yake da kudin da zai iya siyan dabban layya amma yayi kememe yayi mursisi yake yin layya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ya qarabanna musallana kada ma yazo filin idi masallacin idi sai zaman sa kenan a gida kaga a cikin wannan magana akwai barazana akwai tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ma ka zo masallaci kenan duk abinda za a samu na alherin ranar banda kai addu'o'in da musulmi za su samu banda kai sallar da za a yi banda kai gafara da rahama da Allah ta'ala zai yi a wannan rana kai banda kai tunda an ce fala ya qarabanna musallana wannan hadithin hassanahu al-albani fi takhrij ahadith mushkilatul faqr wato a cikin wani hadisi da albani ya takharijin sa hadithan mushkilatul faqr wato matsalar talauci an gane ko mushkilatul faqr hasanahu al-albani fi takhrij ahadith mushkilatul faqr wato wasu hadisai ne albani ya takharijin su sunan hadisan sai ya sanya wa littafin sunan mushkilatul faqr lalle kam akwai mushkila talauci ko mujalladi na 1 shafi na 67 wa fi sahih targhib wa tarhib haka shi ma mujalladin sa na 1 shafi na ainin wato 200 ko hadisi na 264 ko da kuma ainin wato 1087 wa qala ba'du ahli al-ilmi biwaqfi didda wasu cikin malamai sun ce hadisi ne mauqufi ba marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba rabi'an na hudu istadallu aidan bi hadith jundub bin sufyan al-bajali wato har wa yau sun kafa hujja bi hadith jundub wato da hadithin jundub bin sufyan al-bajali qala jundub yake cewa dhahaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man yi layya udhiyata dhata yawmin wato man yi layya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata ranar sallah fa idza unasun qad dhabahu dhahayahum sai ga mutane har sun riga sun yanka dabban layyarsu qabala salati tun kafin ayi sallar idi falamman sarafa lokacin da annabi ya gama sallar idi ya juyo ya taho gida ra'ahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gansu annahum qad dhabahu qabala salati ai har sun riga sun yanka wato dabbobin su kafin ma a sako daga sallar idi faqal sai manzo Allah ya ce da su man dhabaha qabala salati duk wanda ya yanka dabban layyarsa kafin a sako daga sallar idi falyadhbah makanaha ukhra ya yanka wata a madadinta wa man kana lam yadhbah wanda kuma bai yanka ba hatta sallaina har sai da muka idar da sallah falyadhbah to yaje ya yanka dabban sa yanzu alasmillahi da sunan Allah qalu su malaman da suka ce wajibi ce sai suka ce wa hadhal amru zahirun fil wujub wannan umarnin shi ma qarara ya nuna wajibci wani ma ya yanka an ce sai ya sake suka ce inda ba wajibi bace ya za a ce a sake sun yanka ta kafin lokacin yanka yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya yanka kafin ayi sallar idi yaje ya yanka wata a madadinta khamisan dalilin su na biyar حديث البراء بن عازب سن يحجة ده حديث البراء دان عازب الله يكارى مسير ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي أربعة كو أربع لا يجزي أن لا يجزي أن في الأضاهي دبو بيقو ده دباسا إلا يا فقالوا سيسكة فقوله فتنسا لا يجزي أن باسا إلا يا دليل على وجوبها وانا شما دليل نريك ينونا وجب تنين ليا لأن التطوع دومين إذن تطوعين يلينا مستحب نيكو سنة لا يقال فيه لا تجزئو فأيب زي يبا أشي لا تجزئو با ليب تيبا قالوا سكة والسلامة من العيوب واتو لا فير دبا كبت الدبا دقا أيبي دقا رش الله فيه كو أيبو بي إنما تراعة أي أنا لأكريدا واتو والسلامة من العيوب كبت دقا أيبي إنما تراعى أنا لأكريني كوي في الرقاب الواجبة قوياي نواجبي يعني زي متنزي إل تباوى إنك جانشي سيلا في أيير متنزي إل تباوى كجانشي سيلا في أيير كبتتشي دك عيبو توزاها قوانن أبين دزي سا متنزي إل تباوى واجبيني إل تباوى واجبيني أبين دا متنزي وتكفارة شتا واجبي أكنسا an gane ko amma tadawu amma idan ta tadawu ice ta ganin dama fa jaizun ya halatta an yi taqarraba ila Allah fihi a nemi kusancin Allah fihi da yin layya bil a'awari da mai ido daya wa gairihi da waninta amma kaje aka ce abu dabbobi guda hudu masu illolin nan ba za su yi layya ba wannan ma ya nuna cewa layya wajibi ce domin da ba wajibi bace sai a kyala mutum duk wanda ya ga dama ya yanka ko mai ido daya ko gurguwa ko mai ramammiya duk wata wanda mutum ya yanka sai a ce tayi wa ujiba bi anna dhahaya sunnata rasulillah sai aka sake ba su amsa dai su ma cewa ita layyan nan sunnata rasulillah sunnar manzon Allah ce yataqarrabu biha da yake kusan neman kusanci da ita ila Allah azza wa jal zuwa ga Allah mai girma da daukaka hasba ma warada bihi shar da haka zai nemi kusanci da ita gwargwadon yanda shari'a ta zo da bayaninta da kuma siffarta wa huwa hukumun warada bihi at-tawqitu kaga domin hukunci ne wanda warada bihi at-tawqitu har lokacin yinta yazo kaga wannan ya nuna cewa wata ibada ce ta musamman haka shari'a take so a yi ta an fadi lokaci na yinta an kuma siffanta dabbobin da ya zamto sai ka'idojin su sun cika da haka koda an ce sai mutun ya cika waɗannan sharuɗan baya nuna wajibi ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam fala ya ta'adda bihi sunnatahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu mahalun an yataqarraba ila Allah fala ya ta'adda bihi sunnatahu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ketare sunnar layyaba bihi ta hanyar yin abinda ba shi aka umarce shi ba li'annahu mahalun domin ba zai yiwu ba an yataqarraba ila Allah manzon Allah ya nemi kusancin Allah bima qadnaha anhu da abinda aka hana shi ala lisanin rasulihi ta harshen manzon sa sallallahu alaihi wasallam ko to sai mu tashi sadisa an ce lokaci ai sauran minti na to ai okay to na gani to na gani at-tamhid li ibn abd al-bar mujalladi na 4 shafi na 167 wannan ita ma ta fito ma'ana da suka kawo waccan hujjar su ma sai aka kawo musu ainin wayancan ɗan ɗaya bangaren sai suka zo cewa wannan shi ba zai zama hujja na cewa wajibi ba ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama yanda aka umarce shi ya yi ta haka zai yi ta koda yake sunna ce amma yanda aka umarce shi haka zai yi annabi ba zai nemi kusancin Allah madaukakin sarki da abin da aka hana shi ba an gane sadisan na shida hadisu abi burda suka sake yin hujja da hadisin abi burda annahu qala abu burda yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah dhabahtu na yanka dabban layya qabala an usalliya tun kafin inje sallar kafin in yi sallar idi wa indi jaza'atun amma ina da wata jaza'a wadda bata shekara ba wato akuya wadda bata shekara ba khairun min musinna amma fa tafi wannan musinna din ma'ana tafi wadda ta shekara ta haura shekara ma'ana tana da ciwo sosai ga nama a jikinta kuma inda za a kai su kasuwa ma sai a siye ta da tsada da daraja sama da inda za a sai musinna an gane ko amma fa a babun shekarun da ya kama ko lokacin da ya kamata a ce ta kai na layya bata kai ba kuma gashi ni ita kawai nake da ita waccan din da na tana da dan in yi layya an ce layyar bata yi ba domin na yanka kafin lokaci fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ij'alha makanaha yanka ta a madadin waccan walan tujziya an ahadin ba'daka amma bata isar wa wani ba bayan kai wannan khususiyar kace kai kadai aka ba wannan daman amma banda kai babu wanda zai yanka dabbar da bata kai lokacin da ya kamata a yanka ta ba kuma a ce layyar sa tayi kun bayyanta ko ko kaga wannan shi ma yana daga cikin hujjojin wanda suka ce kaga ga Abu Burda ya yanka an ce sai ya yanka wata har ma aka ce wanda zai yanka din bata kai abin nan ba aka ce to an yi masa sassauci ya yanka ta din da sai a ce a tunda ka yanka waccan kuma layyar nan ba wajiba bace wannan din ka tirke ta badi ka abin nan amma annabi ya ce yanka ta ita wannan din a madadin waccan wanda kai riga malam masallaci akan ta warrajihu to yanzu mun ji kauli guda biyu kenan sunna ce ko wajiba malai ce warrajihu zance mafi rinjaye wal ilmu inda Allah sani yana wurin Allah annaha wajibatun layya wajiba ce alal mustadi ga duk wanda yake da iko liquwwati adillatil fariqi tsani saboda karfi da kwarin hujjar wannan bangare na biyu na ba ta gane wallahu ta'ala alam sai mu tashi lokacin yin layya yanzu kenan a majalisin Mus'ab bin Umair ya tafi akan layya wajiba ce ko to
ni dai ina da
kai amma ne